Rasulillah, ɗan uwa, muna cikin littafin mu na kitabu Shatibiyya, wanda muna cikin babul maddi wal qasr, wanda insha Allah zamu kammala shi saboda baituttuka ne guda hudu da masu karge mana. Wannan darasi da zamu shine darasi na 33 insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na Ash-Shatibiyya. Yace wa in taskuniliya baina fathin wa hamzatin bi kalimatin wawin wajhani jumila bi tulin wa qasrin waslu warshin wa waqafuhu wa inda sukunin waqafi bi kulli umila wa anhum suqut al-mad fihi wa warshuhum yuwafiquhum fi haythu la hamza mudkhala wa fi wawi sawatin khilafun li warshihim wa an kulli lil mawudati qusur wa mawila. Kaza idan muka duba zamu ga misali yanzu muna da kun ga yanzu muna da shay'a ko muna da shay'un ga dauri muna gane muna da asau alaihim da'iratu sau'i ko to sai ce mana wa in taskunil ya idan aka daure ya kun ga ta an daure baina fatihin wa hamzatin yanzu idan muka duba shay'a sai a yanzu kun ga gaya mun daure tsakanin fataha da alhamza ko to sai ce wa in taskunil ya baina fatihin wa hamzatin amma sai ce maka bi kalmatin dole sai ya zamo a cikin kalma daya domin idan ba a kalma daya bane ba hukuncin zai iya canzawa misali kaman a ce yawwa yanzu ku duba ibnai adama yanzu ne me akai ai kun ga an daure ya tsakanin fata da alhamza ko amma ba kalma daya ba alfau abahum kaga an daure abinnan an daure abinnan waw tsakanin fata da alhamza amma kaga alfau daban ibnai daban wannan wani hukunci ne munan nakalin abin nan na ba abin ya dama bil haqi alfa wa ba ahum kaga haka za ta yi nakalo walau amana kaga walau amana ahlul kitabi kaga ni misali walau amana walau amana to kaga ga an daure ga abin nan amma kaga dole sai mu za a yi nakalin a ce walawa mana kenan ashe banda kalma biyu to shine sai maka wa in taskunil ya idan aka daure ya um baina fatihin wa hamzatin tsakanin fataha da alhamza bi kalmatin amma kalma daya aw wawin ko ku a ba ya bace aka daure wawin ne kaman as-sawi bikilmati nawawin fa wajhani jumla yace to fuskoki ne guda biyu wanda aka kyautata su an ga kyawun su yaya suke sai yace biqulin wa qasrin waslu warshin wa waqafuhu kaga sai yace mana biqulin wa qasrin da ce mana yayi bi maddin wa qasrin ba shine ma'anar da bi tulin wa qasrin zata bayar ba domin da zai ce bi maddin wa qasrin sai ya zama jan harka biyu da kuma rashin da kwata kwata tunda kaman farkon abin nan idza alifun farkon wannan babin idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw waw an dammin laqil hamza tuwila fa in yanfasil fal qasru badirhu qaliban ka gani to amma zai ce maka bi tulin wa qasrin tul adan yana nufin harka shida qasr yana nufin harka hudu yawa bi tulin wa qasrin wasl warshin wa waqafuhu wuce warshu ko tsayawarsa إن الله لا يظلم الناس شيئا دول أبنا إن الله على كل شيء قدير دول ذاك يونا فكما إنما ذاك طيئة مثالي كمان ذاك مثالي أكن شيء كمان أبنا wani misali mutsamu da akan shay misali mutse yawa mu dauka wala khalaqa kull shay a yau kull shay kawai ka ce wallahu khalaqa ku a wa khalaqa kull shay in faqaddarahu yanzu ka ce wa khalaqa kull shay dole sai ka ja shi hudu ko shida ba za ka ce wa khalaqa kull shay babu wannan awarshu babu wannan sai ka dashi harka shida shine sai maka bi qulin wa qasrin wasl warshu waqafuhu wuce wa warshu ko tsayawarsa kaman nan alaihim da'iratu saw ba za ka ce saw a dole sai ka dashi hudu ko ka dashi shida yawa ka hai ati tayr kaga ka hai ati tsayir kaga ana an daure ya'un tsakanin fataha da alhamza dole sai ka dashi wannan ka hai ati tsayir sannan ka abin nan eh eh a ai bai asin ba na malawar shi bane da yazo cewa wa bi simbiya in amma wabisin biya'in amma wa ya karanta bisin da alhamza ya ce amma shi ne malam nafi'u sai ya ce walhamzu ka hafuhu wa ya karanta da alhamza shi ne ibn amir ya zai ce bisin sai ya ce wa mithlu ra'isin ghairu hadaini awwala wanda duk ba wannan ba to kamar ra'isin karanta shi ne ba'is kaga ra'is alawadani abin da ba'is alawadani ra'is sai ka gani wabisin bi hamzin kaga sai ce amma to kaga ashe mai daga cikin abin da yawa amma fa alhamza ce wabisin bi ya'in amma la alif ne to ya zai kuma ce wal hamzu kafu tunda amma ai da ibn amir ne da nafi'u to ya zai ce kafu kuma a wani ibn amir inda ana nufin amma ta ainin ce eh sai ce to sai ce wa bai'atun nittaskini baina fatahain sadiqan sannan shi kuma yana tasa fuskan bai'as bi azabin bai'asin sai ce wa bai'atun nittaskini baina fatahain bai'a kaga tsakanin fata guda biyu kan kira'a hudu ce bisin bi'isin bai'asin bai'isin to mun gane ku yawa sai ce wa inda sukunil waqfi lil kulli umila to amma idan dauri ne na halin tsayawa ba wurin shi kadai abin ya shafa ba lalle kullu umila duk sauran qari'ai sun tafi akan wannan ma'ana shay wanda yake majruri ko marfu'i yawa misali inna allaha ala kulli shay'in qadir to idan zaka tsaya ala kulli shay duk qari'ai sun yadda da wannan fuskokin na warshu tul shida da kuma tawassul amma banda mansubi tunda kaga shi mansubi akan alif ake tsayawa shay'a kaga wannan warshi ne shi kadai saura kowa sai ne shay'a tunda akan alif aka tsaya ba akan alhamza ba mun gane wannan to sai ce wa anhum suqutul mad shine ko wa anhum suqutul mad fihi sannan wa anhum daga sauran qari'ai yanzu fuska nawa muke magana biyu har yanzu fuska biyu muke magana su ne harka shida da harka hudu to shikenan to sai ce wa anhum suqutul mad a wajen sauran qari'ai kakaf an rawaito sariyar da maddar me sariyar da maddar ba za ka ja shida ba ba za ka ja hudu ba sai me harka biyu to shine ma'anar suqutul mad idan sai fuska ta uku wa anhum suqutul mad fihi sai yace wa warshuhum yuwafiqu menene yau fi haythu la hamza madkhala to shi warshi yayi musu muwafaqa fi haythu la hamza madkhala inda babu alhamza ma'ana idan fataha ta daure ya'um amma abin da biyo ba hamza bace ba to ya yadda yayi musu muwafaqa me yake nufi anan kamar ra'ayil ayn albayt khawf ai fata sai ta daure wawo amma san babu alhamza to shi yake cewa wawar shuhum yuwafiqu la haythu hamza madkhala ma'ana inda babu alhamza to anan wasu suka ce da yake cewa wa anhum suqutul mad wannan suqutul mad sun yi masa maganganu guda biyu wasu suka ce suqutul mad ana nufin ja harka biyu wasu suka ce a'a kawai bil kulliya ya zama ko harka biyu ba za ka yi ba misali ya zama in ka ce fauka fauka wannan daurin ya kai harka biyu fauka kaga in ka duba fauka an daure wawun tsakanin fataha da kafin suka ce to in ka tsaya a kai suna ganin babu wani wajahin ma sai ka kai fuska biyu a abin harka biyu afwan sai dai ka ja shida ko hudu ko kuma kawai sai dai a jika daure ya kamar yaya kaga yanzu misali Allahu khaliqu kulli shay'in kaja shida khaliqu kulli shay khaliqu kulli shay kiran to amma idan akwai alhamza abin da yafi shay yawa kamar ra'ayil ayn tarawnahum mithlayhim ra'ayil ayn ra'ayil ayn ra'ayil ayn domin misali inda zaka wuce kaga zaka ce ra'ayi al-aini wallahu wa ra'ayi al-aini wallahu aini wallahu kaga kwata kwata ba ma jan harka biyu babu to wasu takharijin da suka yi a wannan din kenan mun gane ko ai shine kitabu warshuhum yuwafiqu fi haythu la hamza madkhala warshi ya muwafaka da sauran da sauran qari'ai cewa idan aka tsaya akan harafin da ba hamza ba wanda fataha ta da ruwawun koya to shi ma ya muwafaka akan karin wannan fuskar ta uku ya dace da sauran qari'ai amma in akwai alhamza bai san wasu ba sai biyun nan tul ko tawassul mun gane wannan ko to sai ce wa fi wawi sawatin khilafun li warshihim wa fi wawi sawatin khilafun li warshihim awau na sawati sawatin nan kwata kwata ina ji guda hudu ne a cikin alqur'ani daga cikin suratul araf sai qaha ko abin nan haka iware iware sawati ko abin nan araf araf na shi wanne ne mai da sawati akhi sawata ba shi ba su wannan dai ake magana sawati kaga saboda abin nan duk waɗannan gabaki ɗaya suna tare da madul badal shi kuma wancan babu sawata kawai sawata akhi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ba badal tare da shi shi wannan babu wani sabani na abin nan sawati wanda aka da shi yasa yi maka nazi wa fi wawi saw'a mai alif khilafin li warshi yawa wabin lafata a sakani a kai da ito ka kuma ka gaida suke nan mun gane ko to wannan wawo na sawati an sa sabanin malamai abinda suka yi ittifaki yadda Imam Ibn Jazari ke cewa babu wani da ya rawaito jan wawo na sau harka hudu babu kakan babu riwaya daga tawassul sai kasr daga tawassul sai kasar sai suka ce to anan wawun kana da fuska biyu a gunsa kasru da tawassul to kuma idan kana da badal to sai suka ce to anan kana da fuska hudu ko dai yuwari sawatikum ka kai kasru in kai kasrun wawun to idan kasrul badal kake zaka ce yuwari sawatikum yawa ko wani kasaro to idan kuma kana tawassul na badal zaka ce kana da fuska biyu anan ka ce yuwari sawatikum ko yuwari sawatikum hudu ko kuma kai kasaro tare da dun yuwari sawatikum kaga zaka ce kasrul wawi ma salafatil badali thumma tawsiquhuma kai ma wawun kasru kai kasrul badal dai kenan kai ma wawun kasr kai tawsiqul badal biyu kenan kai ma wawun kasru kai wa badal tul uku kenan sai kai tawsiqu su biyu hudu kenan sun fito to shine ce wa fi wawi sawat khilafun li warshihim sai ke cewa wa an kullin lil mawuda tuqsur wa mawila wa an kullin yawa a wajen dukkan qari'ai warshin wa ghayruhu wa an kullin lil mawuda tuqsur wa mawila wa idha al mawuda anan wawu na farko ake magana domin shi wancan u badal ne in kana kasru wa idhal mawudatu su'ilat in kana tawassul wa idhal mawudatu su'ilat in kana qul wa idhal mawudatu su'ilat babu wa idhal maw babu yawa in ka duba ta fuskar rubutu zaka ce ya suka sharuda tunda yanzu an daure wa tsakanin fataha da alhamza to amma shi mustasna ne menene wa tilkal qura'a laka nau lamma zalamu abin nan menene wa ja'alna li mulkihim lan yajidu menene lan yajidu min dunihi maw'ida me farkon ayar ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila in ka duba maw'ila sai ka sharuda maw'ila fataha ta da ruwawun sai alhamza inda ba a toke shi ba sai ka ce lan yajidu min dunihi maw'ila su amma an toke shi kawai sai dai ka ce mau'ida lan yajidu min dunihi mau'ida wa an kullin lil mau'udati qusur wa mau'ida kenan warshin wa gairuhu insha Allah wannan yawa mau'udatu sai dai badal yawa ma nasul kaga kenan mau'udatu ana jan badal din wawan ne ba a ja yawa in kana kafar wa idhal mau'udatu su'ilat in ka tawassul wa idhal mau'udatu in kana qul wa idhal mau'udatu yawa kun fa sai na insha Allah Allah ya dace da mu.